الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata a yau muna 26 ga watan Juma'adul Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ya dace ma 20 ga watan 12 shekara ta 2022 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala nan da sati biyu da ya gabata mun gama muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala don haka insha Allah ta'ala darasin mu a yau littafin da zai mai gurbin shine littafin da ake kiran shi da suna sharhu sunna lil muzani ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata insha Allah ta'ala kamar yadda muke dan zawwa da takaitaccen bayani game da mawallafin littafi a duk lokacin da muka gama littafi wani zai mai gurbin mukan zo da takaitaccen bayani game da shi mawallafin littafi don haka insha Allah ta'ala abu na farko da za mu gabatar game da wannan darasi shine takaitaccen bayani game da shi wannan kasaitaccen malami mawallafin wannan littafi abu na farko shine abin da ya shafi sunansa da dangantarsa da kuma alkunyarsa shi wannan malami shine wanda ake ce masa Abu Ibrahim Ismail Ibn Yahya Ibn Ismail Ibn Amr Ibn Muslim Al-Muzani Al-Misri a takaice kenan kinayar sa dai shine Abu Ibrahim sunansa na hakika Isma'il, kakansa shine Yahya, mahaifin kakansa shine Isma'il ibn Amr ibn Muslim, kuma ya kai dangane zuwa wata babbar kabila da ake kiranta da Muzaina, wanda ita wannan kabila ta Muzaina kabila ce wadda take shahararra daga cikin kabilu waɗanda suke na Larabawa, domin ita wannan kabila ta Muzaina ta kai dangane ne zuwa Muzaina ibn Ad ibn Dabikh ibn Dabikha ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan, wanda shi Muzaina sunansa Amr, an ambace shi ne da sunan mahaifiyarsa, ita ce Muzaina bintu Kal ibn Wabara, wanda yana daga cikin manyan kabilu waɗanda suke na Larabawa, kabila ta Muzaina. Shi wannan malami an haife shi ne a birnin Masar, kuma a shekara ta 175, shekarar da wani babban malami daga cikin malaman hadisi, Allah ya masa rasuwa, shine Al-Layth ibn Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri, shekara ta 175 aka haifi wato Al-Imamul Muzani, kuma ya tashi a cikin wato dangi waɗanda suke sun dukufa akan neman ilimi, an gane kuma ana jama'arsa jama'a ce wadda take ta dukufa akan neman ilimi, kamar yadda akwai ɗan ilu'uwarsa shine Al-Hafizu Bahawi, ma'abucin littafi na Al-Aqidatu Bahawiyya da kuma Sharhu Mushkilil Athar, wanda Al-Imamu Bahawi malami ne wanda yake mashhuri daga cikin manya-manyan malamai na Ahlus Sunna. Shi wannan malami Al-Imamu Bahawi wato ɗan ƴal'uwarsa ne, ɗan ƴal'uwar Al-Imamul Muzani ne, don haka kamar yadda malamai suka ambata game da yadda jama'arsa suke da ba da himma akan neman ilimi, hatta da ƴal'uwarsa ta kasance tana halartar majalisin Al-Imamu Shafi'i, makaranta ta Al-Imamu Shafi'i takan halarta har ma daga cikin manya-manyan malamai irin su Al-Imamu Rafi'i da wasu, wato sun ciro maganganu na Al-Imamu Shafi'i daga gunta. Shi wannan Al-Imamu Muzani yana da manya-manyan malamai wanda ya koyi karatu a guns, daga cikin malamansa malami wanda yake fitacce shine Muhammad ibn Idris Ash-Shafi'i, wanda Allah ya masa rasuwa shekara ta 204 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin al-a'immatul arba'a. To shi Al-Imamu Muzani yana daga cikin manyan almajiran Al-Imamu Shafi'i, don haka Al-Imamu Shafi'i daga cikin malamansa. Sannan akwai Ali ibn Ma'bad ibn Shaddad Al-Basri, wanda Allah ya masa rasuwa hijira tana 218, malaminsa na uku daga cikin manyan malamansa shine Nu'aym ibn Hammad Al-Khuzai, wanda Allah ya masa rasuwa hijira tana 228. Sannan akwai Asbag ibn Nafi, wanda shi ma Allah ya masa rasuwa shekara ta 225. Tare da cewa shi Al-Imamu Muzani malamansa sun dan kankanta saboda wasu al'amurra guda biyu, ba shi da yawan malamai, wanda al'amari na farko domin ya lazumci al-Imam Shafi'i lazumta wadda take ta kai matuka a kullun yana tare da al-Imam Shafi'i. Wannan shine sababi na farko. Sababi na biyu, ba shi da bulaguro zuwa garuruwa na musulunci kamar yadda magabata suke yin bulaguro, suke zuwa garuruwa domin neman ilimi. Me yasa ya wadatu da malaman da suke zawwa nan birnin Masar? Saboda birnin Masar birni ne wanda ta ko ina malamai sukan zo, kamar yadda birnin Baghdad shi ma ya shahara da haka. To wannan su ne sababba biyu wanda malamai suka ambata, abinda ya sa ya zamanto yana da karancin malamai. Waɗannan hudu da muka zano su ne dai manya daga cikin wato malamansa. Tare da cewa wato malamin da ya fi lazunta daga cikin dukkan waɗannan malamai guda hudu shine al-Imam Shafi'i, kamar yadda muka yi bayani. Shi yake faɗa da kansa, yake cewa qira'atu kitabar risala li Shafi'i 500 marra, yace ma min marratin illa wastafadtu minha fa'idatan jadida. Yace littafin al-Imam Shafi'i mai suna ar-risala, yace na karanta wannan littafi a gun malami na al-Imam Shafi'i 500. Yace duk karantawar da zan yi, yace wallahi sai na samu wata fa'ida sabuwa wadda a da ban santa ba. To kaga anan ka dauka ma a ce a wata ya karanta wannan littafi, kaga wata 500 ai ba kusa bane ba. Wannan yana nuna mana kenan matukar lazumta da yayi ma al-Imam Shafi'i. Kuma wannan yana ƙara fa'idan tadda mu fa'ida. Shi littafi ba a gajiya da karanta shi kace ai na sauke shi sau biyu fa ina maimaita shi. Littafi in sau 100 zaka karanta littafi, to sai ka samu fa'idar da da baka san da ita ba. Shi yasa zaka samu magabata littafi daya, aje a dawo, haka za a yi ta karanta shi. Kamar yadda wani malaminmu yake faɗa mana cewa wato Ash-Shaykhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, sharhin Sahihu Muslim yaje ya dawo ana karanta masa a sauke a dawo, sai da ya sauke shi kusan sau 70. To kaga wannan ashe sunna ce ta malamai magabata, ma'ana maimaita karanta littafi, aje a dawo. Ba a cewa na gama wannan littafi shikenan na maida shi gefe, a sake karanta shi ake. In aka sake karanta shi sai an samu wata fa'ida sabuwa wadda da ba a same ta ba, kamar yadda shi wannan malami yake faɗa mana sau 500 ya karanta littafin ar-risala a gun al-Imam Shafi'i. Kuma yana tabbatar mana cewa babu wata saukewa da ya faci sai ya fa'idanci sabuwar fa'ida wadda da bai san da ita ba. Shi yasa yana daga cikin abinda ke ƙara tabbatar mana ya lazumci al-Imam Shafi'i. Lokacin da al-Imam Shafi'i, Allah ya ji kansa, da ya zo mutuwa, ya masa wata wasiya wadda take haɗaɗɗa mai matukar amfani, yama wannan almajiri nashi, wanda a cikin wasiyar yake ce masa ittaqillaha, ka tsara dokokin Ubangijinka, duk abin da Allah ya shar'anta maka nayi ka kwatanta, nahani ka hanu, wa masil al-akhirati fi qalbik, yace ka kamanta lahira a cikin zuciyarka, ma'ana ka suranta hutan lahira a zuciyarka, kar ka sake tunanin lahira ya gushe daga zuciyarka. Yace masa kuma waja'alil mauta nusba ainaika, ka kafa mutuwa wato tsakanin idanunka, ma'ana ka kafa mutuwa gaban idanunka, ya zamanto abin da yake gabanka kawai ita kake kallo. Yace masa wala tansa mawqifaka baina yadayillahi azza wa jal, kuma kar ka saki kamanta tsayuwarka gaba ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama. Wannan tsayuwa da za ka yi gaban zatin Allah, to kar ka manta ta. Yace masa wa kun minallahi ta'ala ala wajali, ka zamanto a bisa tsoro da firgici game da Allah subhanahu wa ta'ala, ya zamanto kana tsoron azabarsa. Wajitani maharimahu, yace kuma ka nisanci duk abinda Allah ya haramta maka. Duk abinda Allah ya yi hani ya haramta, to ka nisanci shi. Yace masa kuma wa addi fara'idahu, ka yi ƙoƙari ka bayar da abinda ya farlanta maka. Wa kuma alhaqqi haisukana, yace ka kasance tare da gaskiya duk inda ta kasance. In dai gaskiya ce, to duk inda take ka kasance tare da ita. Sawa an tana gun wanda yake sama da kai, ko wanda yake sa'anka, ko wanda yake ƙasa da kai. In dai gaskiya ce, to duk inda take ka kasance tare da ita. Sai ya ce masa wala tastasgiranna ni'amallahi alayka wa in qallat, kar ka ga kankantar ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da ya jaddada maka, ko mun kankantar ta. Ma'ana ni'imomin da Allah ya maka, ko mun kankantar ni'ima, to kar ka wulakanta ta. Ka dauke ta a matsayin ni'ima ce mai girma, kuma ka yi kokari ka yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima. Shine yace masa wa qabil habi shukuri, ka gabaci wannan wato ni'ima da ubangijinka ya jaddada maka game da yi masa godiya. Wasiyya ce mai tsawo kaɗan daga cikin galgaɗin da ya masa. Wannan ya gabatar masa wannan wasiyya wato a lokacin da mutuwa ta zo masa shi a Imamu Shafi'i. Sannan yana daga cikin wasu daga cikin malamai wanda ya fa'idantu abunsu, ya yi karatu abunsu, banda waɗancan da muka zanu. Akwai Abdul Wahab ibn Abdul Majid al-Saqafi, shi ma yana daga cikin malamansa. Sannan akwai Rauh ibn Ubada, sannan akwai Ar-Rabi ibn Sulaiman al-Muradi, Allah ya ji kansa. Wannan duka suna daga cikin malaman al-Imamul Muzani. Daga cikin almajiransa akwai al-Imam Abubakar ibn Khuzaima, wanda ibn Khuzaima yana daga cikin manyan malaman hadisi, balma yana da littafi shine Sahih ibn Khuzaima, wanda littafi ne wanda shima ya lazumta ma kansa ba zai shigar da wani hadisi a cikin littafin face hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan daga cikin almajiransa akwai ɗan ƴal'uwarsa wanda muka ambata ɗazu, an gane ko, shine Al-Hafizu Tahawi, shine Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wanda ya wallafa Al-Aqidatu At-Tahawiyya, kuma yana da littafi Sharhu Ma'anil Athar da kuma Sharhu wannan da Mushkilul Athar. Sannan daga cikin almajiransa akwai Al-Hafizu, shine Zakariya As-Saji. Sannan akwai Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi da wasu daga cikin manya-manyan malamai, wannan duka suna daga cikin almajiransa. Hakanan daga cikin almajiransa wato akwai Abul Qasim ibn Bashar Al-Anmadi, wanda shine malamin Ibn Suraij, wanda Allah ya masa rasuwa hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana 288. Shi wannan malami, malamai sun yabo da jinjinawa a kansa, wanda sun wuce a lissafa. Yana daga cikin yaban da malamai suka yi masa akwai Ibn Yunus, wanda shi Ibn Yunus yana daga cikin manyan ɗaliban al-Imam Shafi'i shine yake yabo ga al-Imam Muzani yake faɗa yake cewa kanat lahu ibadatun wa fadlun yace al-Imam Muzani a wana Abu Ibrahim al-Muzani yake faɗa cewa mutun ne wanda yana da tsantsar ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mutun ne wanda yake mai daraja sannan yace sikatun fil hadith amintacce ne a wajen riwayar hadisi shine yace la yahtalifu fihi hadikun min ahadil fiqh wani malami wanda yake kwararre masanin fiqh to baya sabani game da baya sabawa game da abinda al-Imam Muzani yazo da shi sai yace wa kana ahad az-zuhad fid dunya ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke masu kyamar duniya mutum ne wanda yana da tsantsani a ƙarshe yace wa kana wato min khairi khalqillahi azza wa jalla yana daga cikin zababbun halitta na Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana domin mutum ne wanda yake mai yawan ibada mai tsantsani wanda yake mai yawan kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da ayyuka na ƙwarai daga cikin yaban da malamai suka yi masa akwai Amr ibn Usman al-Makki Allah ya ji kansa yake cewa ma ra'aitu ahadan minal muta'abbidina fi kasrati man laqitu minhum bi makkah mimman huwa muqimun wa mimman qadima alaina fil mawasim wala fi man laqitu bi shami wa sawahiliha ashadd ijtihadan minal muzani yake cewa ban taba ganin daidai da mutun daya waɗanda suke masu ƙoƙarin ibada a cikin mafi yawan jama'ar da na haɗu da su a birnin Makka waɗanda suke a zaune a birnin Makka da waɗanda suka zo a lokacin Hajji yace kai ko a birnin Sham yace ban taba ganin wani mutum wanda yake mai ƙoƙarin ibada wato sama da al-Imam Muzani a duk jama'ar da Allah ya nuna masa shi wannan malami Amr ibn Usman al-Makki shi dai bai taba ganin wani mutum mai kokarin ibada sama da al-Imam Muzani shine yace wala adwamu ala al-ibadati minhu sai yace wala ra'aitu ahadan ashadda ta'ziman lil-ilmi wa ahlihi minhu yace kuma ban taba ganin mutumin da yake da girmama ilimi da girmama malamai sama da shi yace wa kana min ashaddin nasi ala nafsihi fil wara'i wa awsahihi fi zalika ala nasi yace ya kasance shine mafi tsananin mutane wanda ido na ya nuna mun a wannan lokaci game da tsantsanin haram tsantsanin duniya dan haka shi da kansa yake fada shi al-Imam Muzani yake cewa ana khuluqun min akhlaqi Shafi'i ni wata ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un al-Imam Shafi'i ma'ana dukkan waɗannan halaye da wannan ɗabi'u na ƙwarai na koyi su ne daga gun malami na al-Imam Shafi'i haka Abu Sa'id Ibn Sukkari yake faɗa ra'aytul Muzani wa ma ra'aytu a'abada lillahi minhu wala atqana lil fiqhi minhu yace naga al-Imam Muzani yace amma ban taba ganin wani wanda yake mai yawan ibada ga Allah subhanahu wata'ala sama da shi yace kuma ban taba ganin wanda wato ya kyautata sanin fanni na fiqhu wato sama da shi yana daga cikin malaman da suka yi yabo da jinjinawa a kansa shine Abu Umar ibn Abdul Bar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Malikiya yake faɗa kana a alama ashabi Shafi'i bin nazari daqiqal fahmi wal fidna intasharat kutubuhu wa muktasaratuhu ila aqtaril ardi sharqan wa garban sai yace wa kana taqiyan wari'an dayyinan saburan ala al-iqlali wa takashshu yace shi al-Imam Muzani ya kasance shine mafi sani game da a cikin almajiran al-Imam Shafi'i wato shine mafi sani game da abin da ya shafi fanni na fiqh domin mutum ne wanda yana da zurhin fahimta da nura. Yace littattafansa sun watsu gabas da yamma, ma'ana sun yado a duniya gabas da yamma littattafansa da ya wallafa. Yace mutum ne wanda yake mai tsoron Allah, mutum ne wanda yake mai tsantsanin duniya, mutum ne wanda yake mai yawan ibada, kuma mutum ne wanda yake mai hakuri, mai jimiri akan wato kunci wanda yake na rayuwa. Wannan kadan daga cikin yaban da malamai suka yi masa. Yana da littattafai da dama da ya wallafa. Daga cikin littattafansa akwai Ahkamul Qur'an, sannan akwai At-Targhibu fil Ilm, shi ma littafi ne mai zaman kansa, sannan akwai Al-Jami'ul Kabir, sannan akwai Al-Mabsut fil Furu', akwai Al-Mukhtasarul Kabir, sannan kuma akwai Mukhtasarul Mukhtasar. Wanda shi wannan littafi Mukhtasarul Mukhtasar shi da kansa yake faɗa, sai da ya kwashe tsawon shekara 20 game da wallafa wannan littafi, ma'ana yana cikin wallafa shi sai da aka kwashe tsawon shekara 20 sannan ya gama. Shine yake faɗa, wato yake faɗa, yake cewa wannan littafi a yadda ya tsaya ya kyautata wannan littafi, yake cewa inda Allah zai kaddara dawowar al-Imamu Shafi'i a yau, yace al-Imamu Shafi'i sai ya saurari wannan littafi daga gona. Saboda galibin abin da ya fa'idanta na ilimi a gun al-Imamu Shafi'i da sauran malamai ya kunshe su a cikin wannan littafi, kuma ya tsaya ya kyautata wallafa wannan littafi, shine Mukhtasarul Mukhtasar. To sannan daga cikin littattafansa wannan littafi wanda yake gabanmu Sharhus Sunna, wanda sababin wallafa shi wannan littafi kamar yadda Ali ibn Abdullah al-Hulwani yake faɗa, yake cewa na kasance wato a birnin Trablus, wanda Trablus tana daga cikin wato kasashe waɗanda suke na yamma, waɗanda suka shahara wato game da malamai a wancan lokaci. Shine dai wanda Trablus a yau a cikin Libya take, wanda in aka ce Biladul Maghrib a wancan lokaci ya hada wannan ita Libya da irin da Aljazair da Tunis da su Morocco da su wannan Andalus ita ce Spain, dukkan waɗannan yanki su ne ake kiransu Biladul Maghrib, wanda wannan yanki ya kunshi manya-manyan malamai na musulunci a wancan lokaci. To shi ne yake faɗa, na kasance a Trablus ni da wasu abokaina, wato sai muka tattauna game da al'amarin aqida. An gane ko? Shi ne sai ya ce har muka kai muka ambata shi wannan malami Abu Ibrahim, shine Isma'il Al-Muzani. Sai wani daga cikin abokanmu sai yake faɗa, yake cewa to ai shi al-Imamu Al-Muzani yana da matsala game da abin da ya shafi aqida, musamman abin da ya shafi Al-Qur'ani, domin ya dan tsaya akan Al-Qur'ani bai fito fili ba yayi bayani kamar yadda wato manyan malamai na aqida na Ahlus Sunna wal Jama'a abinda yake aqida ta cicciya game da abinda ya shafi Al-Qur'ani. Yace kuma sai naji wasu hallo, wasu jama'a na daban suna magana game da shi al-Imam al-Muzani akan wannan mas'ala. Yace abin sai ya bakanta mana rai. A lokacin nan sai muka rubuta takarda ta musamman, sai muka aika masa da cewa muna son mu san menene aqidar shi. An gane ko? A lokacin nan sai ya rubuta wannan risala, ma'ana wannan littafi sai ya aiko mana, wanda littafin yana bayani game da abin da ya shafi wato al-imanu bil qada'i wal qadar, da kuma an gane ku da abin da ya shafi al-irja, aqida ta murji'a, da abin da ya shafi al-qur'ani, da abin da ya tashi ya shafi tashin alkiyama da dukkan dai abinda alkiyama ta kunsa, wanda dama wannan shine wato hanya ta su magabatan kwarai game da wallafa littafi na akida. Duk wani abin da ya shafi wato abin da ke akwai matsaloli akan shi na mas'ala ta akida, to sai sun zo da shi su tantance maka menene akidar ahlus sunna wal jama'a akan shi. To a lokacin nan da ya aiko mana wannan, muka gane lalle akidar shi akida ce ta ahlus sunna wal jama'a. Abinda ake fada ake danganta masa ba haka bane. Wannan shine malamai suka ce sababin kenan wannan littafi, sababin wallafa wannan littafi. Sannan shi wannan malami al-Imamul Muzani Allah ya masa rasuwa shekara ta 264/6 ga watan Ramadan. Allah ya masa rasuwa 6 ga watan Ramadan shekara ta 264 a birnin Masar da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan a takaice shekarunsa nawa? Shekarunsa 91 ko mu ce 89, domin an haife shi shekara ta 175. Sannan kuma ya rasu shekara ta 264. Kaga a can ga shekara 25, sannan kuma ga shekara nawa? Ga 64 ga 25. In ka hada kenan shekara 91 ya shekarunsa da ne. Kuma Allah ya masa rasuwa ne a nan birnin Masar, an binne shi kusa da kabarin al-Imam Shafi'i a al-ƙaryar da ake kiranta al-Qurafatus Sughra. Wanda ya masa sallah shine Ar-Rabi'u ibn Sulaiman al-Mu'azzin, wanda shi ma babban malami ne daga cikin almajiran al-Imam Shafi'i. To shine malam yake fada kenan dangane da shi nassin shi wannan littafi. Yake fada bismillahir rahmanir rahim, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda amma ba'du, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala at-tamassuki bihi wa tadra'u bihi anka shubaha al-aqawil wa zayga muhdathati ad-dallin wa qad sharahtu laka min hajam mudiha lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. شيني مالم الله يجيكن سيكي فتا بسم الله الرحمن الرحيم. مالم يابود وانن لتافي ناشي دا بسم الله الرحمن الرحيم. منفصة غمدين بسم الله أفركو shine neman taimako da agaji da Allah subhanahu wa ta'ala domin cimma manufa game da wallafa wannan littafi. Manufa ta biyu shine koyi da littafin Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'ani mai girma, domin kowace sura daga cikin surorin al-Qur'ani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kan buɗa ta da bismillahir rahmanir rahim. Sannan manufa ta uku shine koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da annabawan da suka gabace shi, yadda suke farawa da bismillah idan za su rubuta takarda su aika sako, to farko sukan yi bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda in ka koma cikin suratul namli, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake kissanta mana, mi wannan sarauniya take fada inni ulqiya ilayya kitabun kari innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi haka takaddun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake rubutawa ya aika ma sarakuna da sunan kiran su zuwa ga musulunci manzon Allah yakan bude wannan takarda da bismillahir rahmanir rahim haka lokacin da aka zo sulhul hudaybiya aliyu Allah ikara masa yadda shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta shi game da rubuta abinda wannan sulhu ya kunsa farko manzon Allah yace masa ya rubuta bismillahir rahmanir rahim to shi wakilin kafiran Qurayshawa shine ya nuna rashin yadda shi da amincewar sa cewa su ba su yadda ba a rubuta bismillahir rahmanir rahim sai dai a rubuta bismikallahumma domin su ba su san wani arrahman ba kamar yadda ubangiji ta'ala ya fada wa hum yakfuruna birrahman da fadan sa wa idza qila lahum sujudu lirrahmani qalu wa marrahman to wannan dai duka ya ishe mu misali cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan zai rubuta takarda ya aika yakan rubuta bismillahi a farko to wannan shine sunnar magabata duk littafin da za su wallafa farko sukan buda shi da bismillahir rahmanir rahim neman taimako ne da agaji da Allah subhanahu wa ta'ala akan cimma manufa game da abin da aka sa gaba kuma dan koyi da alqur'ani kuma dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da annabawan da suka gabace shi shine malam sai yake fada sai yake cewa asamana Allahu wa iyyakum bittaqwa farko malam ya bude wannan littafi bayan bismillah wato da wata addu'a mai girma addu'a ce wanda take ma'abuciyar albarka neman tsaro da kariya da Allah subhanahu wa ta'ala game da dukkan wasu matsaloli dukkan wani abu wanda yake iya zame ma bawa sharri da mugunta abinda zai iya zamar da shi gabarin tafarki wanda yake madaidaici saboda shi lafazin asmana Allah an ciro shi ne daga al-isma al-isma shine samun tsaro da kariya shi ko gwalgwadan tsaro da kariya da bawa yake samu a rayuwarsa gwalgwadan tsoron Allah sa duk wanda ya tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala matukar tsare wato alƙawari ne na Allah zai bashi tsaro da kariya game da duk wani abu wanda zai iya zame masa matsala a rayuwarsa abubuwa waɗanda suke na sharri da mugunta da duk wasu abubuwa waɗanda suke na bata na bid'o'i da sauransu to gwalgwadan tsoron Allah mutum gwalgwadan iya abinda Allah yake bashi na tsaro da kariya to shine anan malam ya bude wannan littafi da wannan addu'a yake cewa asmana Allah wa iyyakum bittaqwa Allah ya kare mu da mu da ku bittaqwa wato game da tsara dokokinsa ma'ana ya ba mu tsaro da kariya wato a sababin tsara dokokinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin addu'ar sa wanda yake yawaitawa yake cewa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri ya Allah ka inganta mun addini na wanda addini na wato shine kiyayewar lamari na ma'ana samun tsaro da kariya yana karkashin addini to dan haka shi ko lafazin taqwa daman shine tsara dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya shar'anta maka ne ka kwatanta abinda ya hane ka ka hanu to duk wanda ya kasance akan wannan hali to tabbas ya tsara dokokin Ubangijinsa kuma wannan shine sababin abinda zai bashi tsaro da kariya kamar yadda yana daga cikin wasiyar Ramadan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ma Abdullahi dan Abbas me yake fada yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimati sai yace ihfazillaha yahfazuka ka kiyaye ubangijinka subhanahu wa ta'ala, ubangijinka sai kiyaye ka ya baka tsaro da kariya. Kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala shine kiyaye dokokinsa, abin da ya shar'anta maka kayi kokari ka kiyaye, nayi ka kwatanta na hannuwa ka hannu. Shi yasa malamai suke faɗa idan aka ce attaqwa, daga cikin ta'arifin da malamai suka yi mata akwai tacaccen ta'arifi wanda Talib ibn Habib Allah ya ji kansa yake cewa idan aka ce taqwa, attaqwa shine yake cewa amalun bi ta'atillahi raja'a rahmatillahi ala nurin minallahi, aiki game da yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a. Da'a shine abinda aka ce kayi ka kwatanta abinda aka hane ka ka hannu. Sai ya ce kuma raja'a rahmatillahi, dan kaunar jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce ala nurin minallahi, kuma akan haske daga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda ba yadda za a yi mutum ya kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala, dole sai da ilimi. Shi yasa ya ce ala nurin minallahi. Kaga kenan taqwa ba ta yiwuwa sai da ilimi. Shi yasa wani daga cikin magabata shine Bakar ibn Khunais Allah ya ji kansa yake faɗa, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi, ta yaya mutum zai zamanto mai taqwa matukar bai san ba abin da zai kiyaye. Kenan dole ita taqwa sai da ilimi. Ka san menene Allah ya shar'anta maka nayi ka kwatanta, ka san menene Allah ya yi hani kuma ka nisance shi. To shine anan malam yake wannan addu'a, sai ya ce wa waffaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda, Allah nake roko mu da ku yayi mana gamdakatar li muwafaqatil huda, game da dacewa da shari'a, game da dace ma shari'a. Me yake nihi da alhuda anan? Yana nihi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ma'ana tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi, wanda wannan tafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shi shine ya zama wajibi mu bi shi sau da kafa a bangaren abin da ya shafi aqidar mu da maganganu da ayyuka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duk khutuba da zai yi a ranar Juma'a manzon Allah yakan faɗa cewa amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala. Manzon Allah yakan faɗa a cikin khutubarsa cewa fiyayyen zance shine littafin Allah, fiyayyen shari'a ita ce shari'a ta Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. To shine anan malam yace wa waffaqana, Allah ya mana gamdakatar li muwafaqatil huda, game da dace ma shari'a, ma'ana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda kasancewar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa, wannan shine wato sababi wanda yake na samun tsira a nan duniya, haka shine sababin samun tsira a gobe kiyama. Kuma ba yadda za a yi mutum ya zamanto mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hakika sai ya zamanto bangaren abin da ya shafi aqida, da bangaren abin da ya shafi ibada, da bangaren abin da ya shafi dabi'u da halaye ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa. Da yawa zaka samu wasu sun yi dace da sunna ta bangaren aiki, amma ta bangaren aqida kuma sun saba. Kenan wannan kaga a hakika ba cikakkun mabiya bane ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Cikakken mabiyi ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda aqidar shi da maganganunsa da ayyukansa su dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shine malam sai yake faɗa, sai yake cewa amma ba'du, bayan wannan addu'a sai yake cewa fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunna, lalle kai wannan mai tambaya ka tambaye ni in bayyana maka wani abu min as-sunna game da wato sunna. Me yake nufi da sunna a nan? Yana nufi al-aqida, domin magabata littafi na aqida sukan ambace shi da cewa sunna, kamar yadda akwai littafi na aqida mai suna as-sunna na Ibn Abi Asim, Allah ya ji kansa, akwai kuma as-sunna na Abdullahi wato dan al-Imam Ahmad, akwai kuma sharhu sunna na al-Imam al-Barbahari, sannan kuma akwai sharhu sunna na Ibn Jarir al-Tabari. Dan haka abin da yake nufi da as-sunna anan al-aqida shine yace fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunna, ka tambaye ni cewa na bayyana maka min as-sunna game da sunna, ma'ana game da aqida, shine sai yace amran, ka tambaye ni in bayyana maka wani al'amari, tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, wanda zaka daure zuciyarka ka sanya mata juriya, ala tamassuki bihi, akan riko da shi. Wannan yana nuna mana cewa lalle bawa ban makawa sai ya jimre game da riko da addini, ma'ana riko da sunna dole sai mutun ya dau hakuri ya jimre, domin akwai abubuwa na fitintunu da abubuwa waɗanda suke na shubuhohi waɗanda suke ruhuma al'umma a yau, musamman tun wancan lokaci har izuwa yau. Kenan dan haka mumini yana da matukar bukata game da daukan hakuri akan riko da wannan addini. Matukar mutum bai dau hakuri ba, to wal iyazu billahi, kai tsi mutum zai iya ja da baya. Wanda shi ko abin da yake taimaka ma mutum ya dau hakuri ya jimre akan riko da sunna, al'amura ne guda biyu. Al'amari na farko shine kaskanta kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, mutum yayi ta'addu'a cewa Allah ya masa dace game da riko da gaskiya, Allah ya bashi tsaro da kariya game da duk wasu fitintunu, ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akan addini, kamar yadda yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yawaitawa a rayuwarsa, roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da zuciyarsa akan wannan addini. Kamar yadda matarsa Ummu Salama, Allah ya ƙara mata yadda, ta rawaito take faɗa, take cewa yana daga cikin abin da naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yawaitawa na addu'a shine ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini, ya ubangiji wanda yake mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda, sai take fada tace ya manzon Allah, in awa innal quluba la tataqallab, shin zukata suna juyawa ne? Manzon Allah sai yace mata na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha kayfa yasha'u fa in sha'a Allahu aqamahu wa in sha'a azagahu. Manzo Allah yace mata, ai zukatan bayi gaba daya suna tsakanin yatsotsi biyu daga cikin yatsotsin Ubangiji mai girma da daukaka wanda suka dace da girmansa, yana juya zukatan bayi iya yadda ya so, zuciyar da Allah ya so meke ta ya daidaita ta, Allah sai ya daidaita ta, wanda Allah ya so karkatar da ita kuma sai ya karkatar da ita. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita wannan addu'a, kuma haka matarsa Aisha, Allah ya kara mata yadda, ta rawaito mana tace daga cikin addu'ar da manzon Allah yake yawaitawa, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, wannan shine al'amari na harko wanda yake taimaka ma bawa akan riko da gaskiya. Abu na biyu shine kokarin karanta littattafai wanda malamai suka wallafa, musamman littattafai na aqida, aqida ta ahlus sunna wal jamaa, an gane ko aqidar da aka gina ta akan alqur'ani da sunna akan fahimtar magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'i kokarin karanta littattafai na aqida to wannan sukan taimaka ma mutun ya jumure akan ruko da gaskiya to shine anan mallan yake cewa ka tambaye ni in bayyana maka wani al'amari tu sabbiru nafsaka ala tamassuki bihi wanda zaka ba kanka hakuri akan ruko da shi to shine mallan sai yake fada sai yace wa tadra'u bihi anka shubahal aqawi kuma abinda zaka yi kokarin ije ma kanka dukkan wasu shubuhohi na maganganu waɗanda suke kenan shubuhohi masu batar da wato mutane wanda daman ita shubuha ɗayan biyu ce idan ta samu zuciya ta yi dace da zuciya wuhintacciya wanda babu aqida ingantacciya a cikinta waliyazi billahi to wannan shubuha in ta samu gunzama fitarta akwai wahala an gane ku fitarta akwai wahala a inda shubuha ba ta samun gunzama kuma ko ta shiga kai tsaye za ta iya fita mutumin da ya kwankwada aqida ingantacciya to wannan ko ka zo masa da shubuha to a abinda Allah ya sanar da shi na wannan ingantacciyar aqida za ta ije masa wannan shubuha shi yasa anan mallan yace wa tadra'u bihi anka shubahal aqawi abinda zaka ije ma kanka a sababin sa wato shubuhohi waɗanda suke na maganganu ma'ana abubuwan da aka zo da su aka kimsa a cikin addini wanda sun saba ma aqidar ahlus sunna wal jama'a aqidar ramazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gina sahabban sa akan ta shine mallan sai yace wa muhdasatil dalli wato da bid'o'i wanda batacci suka zo da su ma'ana abubuwan da aka farar da su aka kimsa a cikin addini wanda bid'o'i ba su da iyaka abubuwa ne waɗanda sun yaɗu a cikin al'umma kowane bangare daga cikin bangarori na ilimin addini to zaka samu abubuwa na bid'o'i wanda mutane sun shigo da su bangaren aqida bangaren ibada bangaren akhlaq dukkan waɗannan bangarori da abin da ya shafi mu'amalat akwai abubuwa waɗanda aka shigo da su wanda kwata-kwata ba su da asali a cikin addini to ba yadda za a yi mutun ya ije ma kansa irin waɗannan bid'o'i dole sai in yayi ruko da aqida wanda take ingantacciya shine mallan yace kenan abinda zaka ije ma kanka shubuhohi na maganganun waɗanda kwata-kwata ba su da asali a cikin addini sai yace wa muhdasatil dalin wato da bid'o'i na batacci kenan abinda suka zo da shi suka shigar da shi addini kenan kubuta game da waɗannan abubuwa yana karkashin ruko da alqur'ani da sunna akan fahimtar mazanjiya kenan shine abinda zai ije ma mutun dukkan wani abu wanda yake na bid'o'i da akan zo da su kamar yadda Allah ya faɗa wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya ruko da Allah to tabbas an shiryar da shi zuwa tafarki mai kyakke ruko da Allah subhanahu wata'ala shine ruko da littafin sa da sunnar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shine mallan sai yace wa qad sharahatu laka min hajan mudihan tabbas mallan yace na bayyana maka wata hanya wadda take mai bayyanar maka tafarki mai kyakke wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi wanda Allah ya wajabta mana bin wannan tafarki sau da kafa a fadarsa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili shine mallan yace tabbas na bayyana maka hanya wanda za ta bayyana maka wannan tafarki mai kyakke wanda kuma in ka bi wannan hanya sakamakon ka shine aljanna a gobe kiyama shine mallan sai yace lam adu nafsi wa iyyaka fihi nushan mallan yace ban takaita ma kaina da kai wato fihi game da wannan hanya nushan wato ga galgadi ban takaita ma kaina galgadi ko kai kai da ka tambaye ni cewa in bayyana maka to lalle ban takaita ma kaina galgadi ko kai a cikin wannan hanya wanda wannan wata karantarwa ce mallam yake mana farko abin da ya kamata mutun ya bada himma akan shi farko mutun ya yi kokari ya galgadi kansa galgadin kai shine kai kokari ka saita zuciyarka akan abin da yake gaskiya duk wani abu wanda ya saba ma gaskiya kai kokari ka tsarkake zuciyarka ka nisanta ta gabarin sa wannan shine abu wanda yake na farko kenan kafin ka isar ma wani to farko kai ma kanka nasiha shi yasa anan mallam yace lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha idan kaga anan farko mutun yayi kokari ya gina kanshi akan abin da ya shafi aqida ingantacciya sannan kuma yayi kokari ya gina al'umma ta wannan hanya ce kenan za a samu dacewa a nan duniya kuma za a samu dacewa a gobe kiyama kenan wannan kuma nasiha ga kanka kenan shine bin alqur'ani da sunna kenan ya zamanto aqidarka aqida ce wanda aka gina ta akan alqur'ani da sunna shine mallan sai yake fada sai yake cewa bada'atu fihi bihamdillahi zirrushdi wattasdidi mallan yace na fara fihi game da bayanin ita wannan hanya bihamdillahi wato da yabo ga Allah subhanahu wata'ala zirrushdi ma'abucin shari'a domin shari'a a hannun Allah subhanahu wata'ala take ba a samu shari'a sai daga gunsa duk mai neman shari'a to ya neme ta daga gun Allah subhanahu wata'ala neman ta ku a gun Allah subhanahu wata'ala shine bin alqur'ani da sunna sai yace wattasdidi wato da dacewa dace ma ba a samu shi sai daga gun Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annabi shu'aib yake fada wa ma tawfiqi illa billahi wa ma tawfiqi illa billahi dace na da samun gaman katarina bai kasance ba sai da Allah subhanahu wata'ala a takaice wannan ita ce takaitacciyar muqaddima da mallan yayi game da shi wannan littafi wanda kuma ita wannan muqaddima farko dai addu'a ce an gane ko addu'a ce mallan yayi wanda kuma ita wannan addu'a addu'a ce wanda take hadadda addu'a ce ma'abuciyar albarka wanda za ta ba bawa tsaro da kariya game da dukkan wasu fitintunu kuma za ta taimaka masa akan samun tabbata akan wannan tafarki wanda yake madaidaici kuma anan mallan ya a cikin muqaddima ya dan yi mana bayani game da abin da ya dace farko mutun yayi kokari yayi ma kansa nasiha babbar nasiha shine kai kokari ka tace zuciyarka game da duk wata gurbatacciyar aqida kenan kai kokari ka gina kanka akan abin da ya shafi aqida ingantacciya aqidar ahlus sunna wal jamaa sannan kuma kai kokari ka bayyana ma jama'a don haka insha Allah ta'ala nan zamu dakata kenan darasi mai zuwa insha Allah kenan zamu shiga farkon littafin tare da cewa shi matanin wannan littafi kenan a cikin littafin da yake hannun galibi yake hannun yan uwa jami'u mutuni tauhidi wal aqida akwai littafin a ciki ko kuma al jami'u wannan ad-dalilul jami'ul mufid an gane ko kenan littafi ne wanda duk wani littafi wanda yake na aqidar ahlus sunna wal jamaa galibi insha Allah zaka same shi a cikin wannan littafi da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك